CB sound. What is a CB sound? Okay.
Shh. I'll be quiet.
If you have...
Oh, shh. I'll be quiet if you have to answer that.
Oh, the CB sound is the radio. Like a... Blah, blah, blah.
Yay! It's so hard!
Elvis. I think I need a nap. I need a nap. Holy fuck, I need a nap.
How long is this one? Seriously, I have made... Seriously. I've made you... No, I don't like this. Siri. Lumos. Oh, the calendar turned on. Oh, no. The flashlight. That's why you and your sexy neighborhood gal pal have an afternoon to get together for cough. Cunnilingus, analingus.
Have fun with that! I am sweating. Oh my god.
Gold. Diamond, sapphires. I see. Clearly I have.
You have to stay positive.
Sorry.
Back to the beginning of the line because I have a stamp hold and it's not working.
Hired by the church to get ridder. Sounds, that feels a bit like, relax now! You must relax right now.
Gags for you and whips for me. What will you beg for thee? I can't wait to hear what you wonder. Where's your curiosity? What will you want to be? Bend over, let's see what I have. La da da, la da 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 da. Da da da, ya da 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 da. Ya da 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 da. Ba da do do. Do 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 do. Don't come or you'll pay. Da 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 do do ya. I'm punch drunk. La da 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 da. Punch drunk. La da 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 da. Da 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 da